Jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau za mu ji ƙorafin wasu ma'aikata 81 na hukumar tara kuɗin shiga ta jihar Kaduna da aka kora. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumari. Sabon shirin zai sauka a jihar Kaduna, inda ma'aikata 81 da gwamnatin jihar Kaduna ta kora a hukumar tara kuɗin shiga intalar rabanu a shekarar 2018. Ma'aikatan da lamarin ya shafa sun ce an fake da rage yawan ma'aikata wajen sallama su daga aiki, ba fansho ba kuɗin sallama, duk da asalin aikin da aka ɗauke su na dindindin ne. Ma'aikata 81 sun ce maimakon tunda ma'aikata aka ce an rage a gashiru ba tare ɗaukar kowa ba, sai aka ga an maye gurbin su da wasu mutane na daban masu uwa a gindin murhu. Wannan rage ma'aikatan ya faru ne a zamanin gwamnatin tsohon gwamna Nasiru ‘Yan Rufa'i, inda tun lokacin ma'aikatan suka haɗa kai suka shigar da ƙara kotun ƙarar ma'aikata don a bi musu kadinsu. Wasu daga ma'aikatan a madadin sauran sun yi magana da shirin ciki da gaskiya, inda suka bayyana halin ƙunci da fatara da suke ciki, har ma wasu daga cikinsu sun rasu ba tare da samun haƙƙinsu da suke nema ba.
Sunana Hamidu Abubakar Hassan. Ni kuma ma'aikaci ne daga Kaduna Central Bureau of Internal Revenue, Kaduna Bureau of Internal Revenue. Na fara aiki tun 1988 a nan Kaduna Central Bureau of Internal Revenue, kuma na rise through the rank tun ina clerical officer har na zama to a senior officer. Ina a lokacin an cire ni aiki ina level 14.
Ya ka zama kai kusuri, ka zama babba mai sosai.
Eh, kwarai da gaske kuwa.
Eh,
na shiga da secondary school certificate har na obtain master degree in business administration a ED Zaria. Duk ana cikin aiki.
Assalamu alaikum, sunana Aramiya TA Alhaj. Ni mazauniyan Kaduna ne, tare asalin garin Zaria. Kuma na fara aiki da Kaduna State Internal Revenue Service a shekarar 2007. A lokacin na fara aiki da su, to muna cikin aiki bayan hawan malam ‘Yan Rufa'i. Mun fara fuskantar kaman ƙalubale haka na rumor cewa kaman akwai wannan da za a yi tantancewa da za a yi na ma'aikata. To muna nan dai 2018 aka zo aka ba mu wasiƙa. To da aka ba mu wasiƙa, sun yi stakin in cewa sun rage ma'aikata. To amma da suka rage ma'aikata kuma mu babu wani abin da kuma ba su ba mu sani ba, gaskiya ba a biya mu sani ba a wannan lokacin 2018. To tun daga wannan lokaci zuwa yanzu har yanzu muna nan mun shigar da ɗan kocinmu zuwa ga industrial cross-coaching da suke sauraron ƙararraki na ma'aikata zuwa yanzu.
I am Latin Salisu a Kafiko. Kafin ma a kore mu ɗin an kawo sabobi mutanen da an ɗauka a nan. Ana kawo su I think for 4 months haka sai shi ne aka ba mu letter su kashe.
Wato kuna zargin an mai gurbin ku kenan, an kawo waɗanda suka ɗauki aikin ku kenan sai ku aka sallame ku.
Haka aka yi, haka suka yi. Kuma ba wai mu yi laifi ba ne, ba wai a ce mana gashi ba an ce restructuring from Kaduna State and resizing, that is the word used. So
Liyatu, bayan kun kai ƙara kotun akwai wani abu da ya sake faruwa tsakanin ku da ita ma'aikatan revenue?
An dai magana amma lawyer dai da kike ce mana ana so a yi sulhu, so a zauna da revenue da ya zauna da bayo da su mu yi sulhu ba. It was nothing like that. An yi ta magana ne dai kawai jita-jita ne.
Amma akwai jita-jitan da yake nuna kamar in da za a samu dama da kun za a iya sasantawa.
To ok, now dai ni ba har yau dai ban san ko na abu haka kuma ya kuma faru ba. Na dai ce maka kamar da na ji jikin shi sani doya da tafi ya ce mana ga abin da ana so ta kamme ni da su ba revenue ba.
Suna na Moody Ali.
Eh,
ina aiki da Ben Board of Internal Revenue. Kafi aka dawo da shi Internal Revenue Service ai 19 years ina aiki a wurin. Sannan kuma wannan kuma under civil service rule akwai ka'ida, in ba laifi ka yi ba ko ka kasa wurin aikinka ko kuma an same ka da laifi shi ne za a kore ka aiki. Amma haka kawai bai kamata a kore ka aiki ba, akwai civil service rule da ake kamata a bi. To ka san kana shari'a da gwamnati, tunda su suke gwamnati ne sai abin da suka ga dama yi, sai abin da suka ga dama. To yanzu ko mun bari a hannun kotu, kuma mun san kotun Najeriya su ne kamata su karɓi right na mutum. Amma dai ba we are trusting cewa za su karɓi mana rakin mu. Amma dai ba
eh, ma'ana a wani mataki shari'ar take cike a halin yanzu.
Yanzu nan ana nan ana kai ranar 26 dan Allah yadda za mu sake komawa kotu, don yanzu ya kamata sai abin da kotu ta ce ya kamata yanzu a ce an yi written brief, that's what they call it. We are trusting cewa by next zaman za a yi za a yi written brief, because yaro witness ɗaya ne daga wurin su ma'aikatan namu wai za su kawo witness ya zo testify. To muna jira ne in aka yi lokacin sai mu ji me zai faru.
A ɗaya ɓangaren kuma, lauyar hukuma tara kuɗin shiga ta jihar Kaduna barista Aisha Ahmad ta ce batun na gaban kotu, kuma a matsayinta na ma'aikacin gwamnati ba za ta yi wani bayani kan ƙara ba, duk da ta amince da cewa ta so ta jagoranci sasantawa da ma'aikatan a waje da kotu.
Ko ke suna kotu ai ba shi suka kai mu kotu ba, shi suka kai mu kotu nan ga masunan industrial court. Su ne suka yi tikin namu to industrial court, so the court is dedicated still going on. Ai an ta samu mutane na ta rasuwa join lawyers din, wannan ya mutu wannan ya mutu, you know. So shi yasa aka ta samu dan dili a kan case, amma kuma ma is coming up next to the case.
Eh, amma barista Aisha, lawyoyin na bangaren ku ne suka rasu ko na bangaren su?
Ni namu da gaskiya ni ba wanda ya taba rasuwa daga na website din, amma ai ba party din ba mutum biyu bane, they about ko defendants din kaman mu biyar ne ko su kuma client din, they about it something if I can remember. Don't remember gaskiya kisu
eh. Akwai labarin da naji cewa an so da a sasanta ma kawai warware ya jidin
mutum, eh, nazo da farko na so in sasanta. To kuma su suka ki bada haɗin kai, to dole kawai na rabu da su na ce duk da haka suke so bari aike san a gani. Na ni gaskiya da nazo na so a sasanta magana, dan nazo na inheriting case din ba ni na fara case din ba.
Na gani.
Mun yi kokarin tuntuɓar gwamnatin Kaduna ta sanata Ubasani, inda babban sakataren yaɗa labaru na gwamna Muhammad Lawal Shehu ya ce hakika gwamnatin na da masaniya, kuma gwamnan zai duba irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen cikin ma har da nau'in sallamar malaman makaranta da koko gwamnatin ƴar fa'ita sallama daga aiki. Don haka za mu jira mu ji abin da zai biyo baya kafin mu dawo don sanar da ku halin da ake ciki kan wannan takaddama. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman abokin aiki na Nasira da Mary Kaya, ni Sarki Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya.